bari in taba wa ballariya in taba wa ballariya kuma in taba wa ta isha kuma in taba wa kallan tana take da mari ke lariya to ce ta dan tuwa kaita kici banga ma ki da kowa lariya sai wanda mai na saukara arziki bari in taba wa kallantana ko an jibi ro'yan mai ta ake yadda ibrahim lantana tafiyan nera da lantana ni na bikin taka nera dari ni na bikin dauke nera dari kujera sarki lantana ka karauta sai mai arziki sai wani kafai ta can malami lantana ba ta bai lata ce lantana ba kire na mutana karaya ba ta cikin dadin bai lantana ki zo mu dan taba hillanci kadan saboda hillancin asalin gine dan bana na ilimi da aga kai wa ka da hillanci ma sai mu yi to ko da turanci ma sai mu yi ko in nace shi tun mina fada da Allah ta bada lantana to sai ta ce war da yana ita kun ji ayin lanci a gamu saura da turanci shi ma koyi I want you to see oh that's him I want you to think of lantana you ask me somebody baba ba kuma goyin sun ba ka ba sai na ce dan gun na ba na gaji din da ba madu bai farawa ba to kodi ani ji ma sun hata to ka ce mana da hero kan kadi in da muhammad dan mai shaida ne na warko ga shi da hankali na biyu kuma ga shi da arziki dukiya wadda musulmin Allah za su ce fatance zan yi mayan gari duk wanda bai san tambaye shaida ba babar bare dogo bai hankali wani bai san sayin zuciya bare yan makuwa ka Aisha malamar tsabata ta cikin gari malamar tsabata ta cikin gari kai jama'an mu ko saurara kadan duk da Allah ya yi hankali kuma Allah ya mishi arziki kuma ba shi da takin hankali ko ji dadi bai kan shi ba duniya sha'anin ko a daban wani ya sabu wani na bida wani ba shi ta wani ya tahi wani ya zauna wani na tsaye waka waka wakan moɗi ce duk masu yin ta su saurara su yi bana ban hana kowa moɗi ba amma wana an kai mode ba ta da karshen arziki wata na uku ina bida na sai asusun kalle sha biyar na kai shi gida na adana na ba in dota adana wata ran in sai na sulebiyar wata ran in sane raguda wata ran in sane rabiyar har wata ran na sakin murtala latin har da silibiyar raga na bude na zazzage da cata taccen ne ba kokari don haka ban hana kowa bude ba a ban hana kulle bifani cata ba ba amana shegiya da tana da amana kahura da ba kuma da bata ci shi ba sai ya sau katin shi ya shi hida in ya aje kuɗi kuma ta kai iya bazawara ce matasa arziki bazawara ce kuma ta kai iya